أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بجدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والسادة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم حاتم محمد شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقرائب فريد الدهري على الإطلاق حاتم الله تماني أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي واجبي الى الله شبراي مسدد جعلنا الله من اهل السداد والامن والستر والكمال والمعرفه واليقين والتصديق واللطف والرشد والهدايه ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بهذه اهل الله من يوم هلكت الدنيا الى انتهائها يا همه الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري ولتعدي في بنظره تاتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقدر ولا حول ولا قوة إلا بالله على ليلة زين الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا تكن زمانا 225 أتكن يومنا جواهر معاني منا أن أمسى فتوي wannan na saki mutumin da yake karkashin mutumin da matarsa take karkashin ismansa Tahsini tana karkashin Tahsini ta aiwatar da bore ba dan cutarwa ba wannan an kasa shi shoti yana da amsa su to yanzu in Allah ya da za mu shiga wasu tambayoyi kuma wanda shauci yani aka masa wasu ila sayyidina radiyallahu anhu wannan duk matsala akan matsalolin akan a cikin fiqhu ne an tambaye shi arajulin ta kharajil imarata min mukulati bi ghairi qasdi minhu wata daribul bundakatu hayawanan akhar tajrahu wa taqtalahu an tambaye shi ga mutumin da ya fita wa akwai kaman ana ce bidan ne ko na maharba yana da bindiga tare da shi to sai amun harasa shi kenan sai bindigan ta tashi sai ta harbi dabba wata dabban amma a dai karkashinsa ne ta jima dabban ciwo ko ta kashe ma za yi lizumin sahibin muka halatti me za a cewa mai wannan bindiga fainal fuka faƙihai sun yi magana indahum haza laysa min babil khadai faƙihai sun ce ba kuskure ba ne wala min ba da amdin kuma ba ganganci ba ne tashin bindiga a hannun mutum ya yi nufin harbi yana da ya dai shirya bindigan da tana shirye kawai sai ta tashi sai ta harbi wata dabba dabban ta kashe ko kuma ta jima dabban ciwo to za a yi hukuncin biyaya shi ne sai suka tambaye shi wajeni amma fakiyai sun ce ba ganganci bane kuma ba kuskure bane ce ma fakihan zamanin mu zamanin shauti jani kenan li faqadi mawjudun nassi fin nazila saboda babu wani nassi a cikin littafi fi kutubil awaili a littattafan wanda suka wuce li adami wujudul muqawlati fi zamanil mutaqaddima domin babu bindigan a wancan zamani qala sayyidina radiyallahu anhu sai shautu yani amsa wallazi aqulu bi abinda zan fada wajibu bi as-sa'il amsa wa mastambaya tambayan su anna sahibul muqawlati ma abocin wannan bindigan izalan yahtuz zanadi idan bai kunna ya gama shirin ba ya ka azinad kaman a ce ya ja kunna ma ya ce zalami khat azinadi min nisfi dal'atin daga rabin yadda wa tarkuhu ya bashi ya ja shi ya yi setin sa sai bashi ala hali a halinsa hatta dala'a wahadahu har shi ya fita har sashin ne da kansa ya fita kawai fa damanu lazimun lahu to shi zai biya ba mana na kansa lazimun lahu wa alayhi diyatun wahadahu kuma shi zai biya diya shi kadai ba sai an hada ka san diya da yawa yana fadawa kan wasu akwai diya kamar na kisa to in ya faru to ana rarrabawa zuriyar gidan ne kai in babanka ya mutu in arziki ya kawo maka gidan to in ya mutu nawa zaka ci gadan sa kaza ne sai a rarraba kowa sai ya ce to ya kawo wannan shi saboda wannan shi ne ke sa addini ya tsaya daidai wato ko mutum zai je ya muku hauka za kuma ladabi ba za a bar shi je ba amma kowa yana yin abin da ya ga dama shi ne sa ba duk mutum da ya ga dama mutum ba zai fita bai san me ya yi a kansa ba kuma in aka ce a ce kawai sai uban ya ce ba ruwansa da shi ba ruwanka da shi ka haife shi ai in ya fi ƙarfinka to akwai hukuncin da ya kamata ka yi sai ce wa shi ba ruwansa da shi in ya ce ba ruwansa da shi to yana gani ya gama shari'a ba haka take ba dole sai ya biya diya shi kadai shi kadai zai biya diya saboda kuma akwai diyar da ba shi kadai zai biya ba za a dora wa mutane wanda suke da tare da shi walaysa hadha min umuri lati la mana fiha ba wannan ba wai ba a ce ba wani lamari da za a biya lianna shari'a domin mai shari'a samaha bi ayaniya ya ambace ta da idanta wai libiri shine kaman fadowa a cikin rijiya wal madani da madani wal ajma da kaman dabban da bata da ƙaho walisa min lahadai ba duk irin wannan ba misali ba za a ce masa ba komai a kai ba sai shoji ne ce to kaman dabba kaman a fada rijiyar mutum wanda ya tone wa ma'adini ko wajen ma'adini wal ajma ko dabban da take bata da ƙaho ta kashe wani bata da ƙaho walaysa bil hadai ba kuskure bane hatta takunu diyati ala aqilatin sai diyan ta koma kan wanda suka yi aikin Okay. Pima zada la sulisin. Inde abun ya karu akan sulisi. In abun ya karu akan sulisin abun da ake kira na dukiya to zai biya. Lana faradun sakaci ne. Hasan lan yuhud zinad gurin da bai kunna kuna mun ba an al-mawdu'i a guri alladhi tuqdaw fi an-nar wanda yake harba wutar wa kullu man farada duk mutumin da ya sakaci fi shay'in cikin wani abu ya qaw min tafridihi ad-darar li ghairi to zai fada cutarwansa zai fadawa waninsa fa damanu alayhi to damana yana kansa misali mutum ne ya shigo nan sata kala kala ne mutum ne ya shigo nan da ya shigo an bashi dama yana shigowa an bashi iko shigo to ko da yayi sata anan to in ana amar izini yana shiga ko da yayi sata nan to ba zai zama satan ba za ya yanke marano saboda haka ya ci amana ne ya ci amana ne hukuncin cin amana zamar ba hukuncin yanke hannu zamar ba eh saboda yana shigowa kuma an yi dan kyale shi eh ba za ci ba za yanke hannu ba eh saboda yayi yana da izini amma wanda bai saba zuwa ba shi ma kamar yanzu a aje kuɗi a nan a ce ana kirga wani leka ya zo wuf ya ɗauke ina ka kama shi shi ma in ba buɗe ƙofa ya yi ko gurin an adana ne ya ɗauka ba in dai a fili ne shi ma ba za a yi kimar nan saboda an yi sakaci an yi faraɗo dole sai an boye sai ko kulle ko awal to in an ji ana budewa kamar nan kofan an riga an rufe to in yana kokari ya bude ne in ya bude ya shiga to za ya kama shi da wannan hukuncin duk sun fada kansa amma haka kai sakaci suna abin faru eh saboda duk wannan kuma ana yin shi saddan lizariyati saboda abin kar ya ci gaba a dakatar da shi a gurin da yake haka ya kamata shari'a tana da dadi shi yasa wanda suka zo suka ce sai an je lahira ba ba shi mamaki saboda yawanci an jirkitar da shari'a gaba daya an jirkitar da shari'a an maida shi wani abu daban an maida shi wani abu daban domin shari'a a kashe mutum a ba da raƙumi ɗari a cire idanuwan mutum biyu a ba da diyar raƙumi ɗari a yanke laɓɓan mutum a ba da raƙumi ɗari a jikin mutum kuma raƙuman da su dinga fita ɗari ɗari haka a datsewa mutum hannu raƙumi ɗari to idan duk wa'innan abubuwa sai ga a jikin mutum an fitar da raƙuma ɗari 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 haka kuma sai mutum ya fasara da ya ce in sai ce yana ganin shi ba yi adalci ba ba haka ba ne adalci muwazin isti kuma don da gatar manzo Allah ne duk abin da ya zo in aka gaya maka illansa sai ka gane kuma ga illa sai ka gane ga illa hannu sheke in an cire wa mutum hannu hannu ne kuma yake ɗauka ya yi sata in hannu ya sata sai ka ga diyar da za satan da yayi abinda zai biya ana cire mar hannu amma a hannun diyar sa ba irin na sata bane kuma kuma duk da hannu ake dauka cin amana ne eh shi kuma cin amana ya kai isa matuka wajen rashin abin da bai dace ba amma in haka kawai aka maka sai ragumin da za a baka ya fara wancan kuma Allah ya kiyaye wayan kana uku hazi nadiran binisbati ligeria ko da ke abkonsa ya kasance nadiran ne binisbati ligeria haka za karara shi sayyidina ya radiyallahu anhu haka nan shoje ne ya tabbata da shi wa tarinul mas'alati hararewa mas'alan alama fahimtu akan abin na fahimta min kalam shehu radiyallahu anhu daga maganan shehu radiyallahu anhu anna haddal amdi wa haddal hadai inda wahid wa to kuskure a wajensa a wajen shautu jani yanda ya kawo da kuskure da ganganci da kuskure da ganganci haddin su dai ne kawai final amda indahu domin ganganci a wajen sarjalawunu huwa an ya kasa da fa'ila itlaful mali shine mutum yayin nufin lalata dukiya aw nafsin ko rai ibtida'an da fari aw ya kasa da darabu ahadi zulman ko yayin nufin dukan wani dan zalunci fatajuzul darabati ligairi sai dukan ta tsallake shi yayin ne duki wannan sai wannan ya sunkuya sai make wancan ai dai ai zai ce ba shi bane saboda haka kuskure ne sai ci ga wannan niyyar duka an fahimta shau jane ta ba zai tafi a haka ba fatajuzu darabata ligeria au ya gafalu fi ilan ko kuma ya rafkana akan aikin ma'azunan lahu wanda aka mai zai zinifi min zarabin wajen duka lisaidin au garabin ko yana nufin ya harbi wani dabba au garabin yana nufi sai wanta ne ya wuce sai ya harbi wani ai dai ai niyyar ake dauka amdu aw khadau niyyar ke nufi wa huwa fi wasal imara kuma yana cikin gari walam ya'lam ma wara as-saidi bai san abin da ke bayan wannan abin da zai harba ba awal garaji ko abin da ya nufi min adamin aw gari ko mutum ko wani fayjuz samu ila mundiqatu sai kibiyar ta zartu zuwa ga bindigan fotosiba gairi ma'arada sai ta sami wanda ba shi yake nufi ba yana nufi ya harbi bauna misali ko a cikin gari tana kaucewa sai harbi mutum ta ce ba sani ba ya da yi nufi to fahaza wannan wayin kana lame kasiru itidan idan bai yi nufi ba a farko homin babil amdi ganganci ne saboda bai lura ba da kau ne mun furadun saboda ya yi sakaci ladan ba shi alama wara a rami saboda me zai wuce a bayansa min saidin na daga bayan shi abinda zai harba aw garadin wal mufridu shi kuma mutumin da ya saka ce ba minu alama huwa malumu inda alfuqai dole zai biya zai ramana akan abinda ba zai ce ai ina nufin duka zai duba ne sai amru ya bayyana ina nufin zan harbi barewa ne kawai sai mutun ya bayyana baka lura gurin akwai imara bane baka san mutane akwai mutane ba ai komai zai ya in kibe ta kauce fa wadata ba mutun ko wani abu daban wa ma haddul hadai amma haddi na hadai na kuskure fa kullu fi'lin shine dukan wani aiki ma'azunun fihi wanda aka izini li fa'ilihi ga mai aikata shi walam yakun mufradan fi bai zama mai sakaci ba mafhumuhu mafhuminsa idza farada idan ya sakaci fa'ilihi ba man shi ma zai biya kaga wancan da wannan din ya zo daya wa idza kana al'amalu ma'zunan in aikin ya kasance a masa izini fi fa idza fahimta hadha idan ka fahimci wannan alimta zaka sani anna man jal baridi wal mundi iyatu fil mukulati zaka fahimci abinda yazo da sanyi ko ta bindiga wajen mukulan watarka zinadi fi dalati sugura da barin mukunnan dan kankanin guri kafin wadaha minha min gairi kasarin minhu sai kuma bindiga sai ta jawu min gai riga sadin minu wa qatala ahadan da ta kashe mutum falla fa bamanu lazima lahu hada wala tabridi to dole shi zai biya shi kadai kuma saboda sakacin sa lianna domin hukuncin kalamidi ya zama kamar mai ganganci li khilafil ma'mur bihi shar'an saboda ai ya saba ba a ce kunna ba li'annal mamura abin horo idza kana fi mahallil amri idan ya kasance a mahallin horo Allah ya malba ko burudi wa ma ma'ahu fi mukawalatin wato Allah ya mala kare aiki da wannan abun kunna kunna wala taqdiri abun nufi dai amalu fiha aikin da ya tarfale haddu zinadi ya kun ya hada ya yi kokarin hada kunama min dalati sugura daga ka kunna bangare da ya tunda abin hawa ne ko eh faiza halafa ma zakarna amma in ya saba da duk abin da muka fada fohu mufradun ya zama mai sakaci wala yabamanu zai biya wai fahim min al'amri zai gane daga wannan al'amari annahu idza kana fi mahallil khawfi in a guri ne na mahallil khawfi ya kunna ya shirye tsarin abin ne yadda zai harbin to amma guri ne wanda shi kansa yana cikin tsoro komai zai iya faruwa wala mayyimkinuhu an yahdha zinadahu amma bai iya kunnawa gaba daya ba min dalatis salfi daga kasa li khawfin mimma yafaji'ahu saboda tsoron in bindigar ya riga shirya ta ya cika komai da komai amma yana tsoron lissu aw sabon dan fashi ko barau dan fashi ko zaki fa ina yumaru bi raf'i fammuko lati to za a hore shi ya daga bakin bindigan ila nahiyati sama'i ta sama fa iza lam yarfa'aha idan bai daga ba wa daha zanadi ya kunna wutan wa darabat ahadan ta kashe wani fa alaihi diyatul khabai za masa zai biya diya na kuskure li'annahu mufridun shi ma ya zama mai sakaci ne wallahi me kun kalambi ba zai zama kaman ganganci ba shi kuma liyana shari'a domin ma shari'a ya ziru an yi masa uziri da khaufi saboda tsoro daga can ya ji tsoron idan fashi zai iya tunkaransa zaki zai iya tunkaransa to kaga amma an ce ya daga bindigan sama haka zai shirin da zai daga ne amma in ya bar shi a sake wani abu ya taba to ka bambancin dagawa da sakin sawawai eh walakin la lazim la aqilati shi ma bai lazimci al aqila yan uwansa ba illa iza qamat bayyinatun ala sirqi sai in an zo an yi bincike an tabbatar da yadda aka hore shi haka yi to shikenan wata zikahu ala aqilati sauran yan uwan kuma suka gaskata cewa eh abinda aka fada ya ga yadda bai canza tsari ya kashe wani ba li adami tuhumati saboda rashin tuhuma li annal aqilata domin su yan uwa la tuhamalu ba sa daukan bala'i da yake kan dan uwa illa ma qamat alil bayyinatu sai an zo an bincika yawa an kashi ya aka ya aka kashi abinda za su bincike kenan ya aka ya aka kashi an kashe shi ne saboda bangaren kuskure kuskuren kamar yaya to binciken da ya tabbatar to abinda zai zama a dora musu kenan binciken da kuma wancan kuma akwai bincike akwai wanda aka kunna kayan fadan aka bashi to shi kadai zai biya ba wanda zai biya shi kadai ne ba wanda zai samu hannu na'am faiza lan takun bayyinatun ala da'wal qatili idan ba wani abin da yazo a cikin da'awarsa walan tasdiqu la aqilatu yan uwan kun basu gaskata ba fa mahallun nazar inda sayyidina radiyallahu anhu shoje ne ce to wajen da zamu tsaya kenan mun sake gani ta kafafi shoje ne ya tsaya nan walam yajzim fihi bi shay'in babu abin da ya lazimta da shi ne shiddatin wara'i saboda tsantsenin tsantseninsa eh ya fadi da ya fada sai ci to nan annan zai tsaya eh in akwai wani abu kuma sai ya sake tambaya sai aje abin da zai biyo baya wa mahafazatu ala hakamillahi ta'ala kiyayuwar sakan hukuncin Allah walaysa hadhihi nazilatu min hadarin ba wannan ba hadari bane hadarin kaman abin da aka zuba da shi allazi la da ya tufi kaman mutum ne ya kashe mutum sai aka yi hukuncin kisa akan shi hukuncin kisa na kan shi sai ya gudu da ya gudu sai wani abu ya faru sai wani ya kashe shi to in aka kashe shi to kisan nan ba za a kashe wannan saboda kashe wannan ba saboda damuhu hadarun jininsa ya halatta dama yana yawo ne a bayan kasa amma jinin halarcece ne shari'a ta riga ta kashe shi saboda haka in wani ya kashe shi a wani guri to ba za a kashe shi saboda kashe shi ba na? Ai banza ya ce banza damu hadaru dama jininsa ya riga ya zube shari'a da ammi shari'a to komi zai zauna lafiya kuma ba wanda zai yi abin da yake ba wanda zai yi abin da yake yayi ganganci saboda a gidan za a daure ka Allah ke walaysa hadhan nazilat min hadarin allazi la yatfi babu ba zuba da jinin ba ya zuba da jinin wala kisasu ka gani ko babu biyan diya babu kisasi li anna al umura allati la shay'a fiha domin al'amarin da babu komai ciki zakara ash-shari yubdi ayaniha din manzo Allah ya fadi yadda abun yake wayya la jama'u shine Allah jama'u kaman tinkiya wal bayru da rijiya wal madinu da madini wal haqu biha man qatala nafsuhu yana riskarwa wanda ya kashi kansa da kansa wali yas billahi Allah yake bayna wuladi ya talahu babu diya kansa linahi shari'an fili dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani an fili da aikin sa wa kazalika hakanan man saqada min sadahin mutumin da ya fado daga sama wahuwa na yi mun yana bacci linahi aidan saboda manzo Allah ya hana an nami bi sadai kar mutun yace ya hawo sama ya kwanta ya bacci kamana eh ka hawo sama ba kariya ba komai ba ka bude ka kwadin guro fili ne kaman mutun ne irin dai waje ba wani alama kawai ka fito ka fado babu komai kai ka kashe ka mutu ne eh ba za a ce ai ya kwanne ya sama saboda ka gidan wani ne fado a ba za yi haka ba dan manzo Allah ya hana walaysa fi ha'idun ka gani ko yaqi min as-sukudi ba wani abin da aka tsare ka san wani yana da giyin bacci eh to ba yadda da irin wannan ba la'anna qala fi man nama ala hadhihi al-halati domin ya fada cikin wanda ya bacci a wannan halin faqad baritu bari'at zimmatullahi minhu ba ruwan Allah da shi bayna hadha yin haka aladi ya tafi babu diya le kauni filmana anu domin ya aikata abin da aka hana haka za su mutu min sayyidina radhiyallahu haka nan muka ji shi daga shoti yani ya fada inta ma fahimu wa sami'ahu abinda muka fahimta muka ji min takariri sayyidina radhiyallahu daga takaririn shoti jani muhibbina abu abdullahi shi tambayin sayyidi muhammad ibn al-mushri hafazahullahu bi amin shi harka irin wannan yanda in aka koma bangaren diya abun yana da nena da fadi kuma koma abu da yake wanda yafi kowa wanda sanin yana gaba da sanin wannan ya san kaza wannan kuma yana gaba da shi wannan ya san kaza wannan yana gaba da shi shi yasa a cikin wani ya faɗi wata mas'ala guda ɗaya wani sai fitar da mas'ala guda goma a cikin wannan guda ɗayan wani sai fitar da 20 wani sai fitar da 30 a cikin mas'ala ɗaya summa warada ala sayyida su'alin an sake tambaya shoti jani wannan su nassinsa saratun al-ulama shugabannin mu malamai jawabukum ku bani labari fi ma hasada zar'uhu wa jama'ahu mutumin da ya sare saran shukansa ya tara wa baqi ila akhir ramadan ya bari sai karshen watan ramadan wa sharafi darasin ya ci gaba da karatu min gairar dararatin yana ganin babu wani cuta talhaqu zara wanda zai cutar da noman wa akala ramadana sai yaci abun a watan ramadana hal yajizu lahu zalika al-akalu wannan cin yayi yaci wa yabqa yayi saura hatta tamza ayyamul baqiyati min siyami nahu sittayn faqat wa yabqa yayi saura hatta tamzi ayyamul baqiya hatta yashude sauran kwanakin min siyami daga kwanakin azmi nahu sittayn faqat wa sharafi ad-darasi ya fada cikin karantarwa wal halatu halin anna rabba zar'i lamaskura lam yakun mu'ayyanan fi hidimatin shi mai gonan mai noman gabaki da ba shi ba da izini haka ba wa muni'un ya kadiru an yujaru ala darasi zar'i min mali shi kum ba shi yace wanda aka bashi abun aka je ana ganin amana ne a gunsa shi ya cinye yana cike an yi wa jara ladar su zari min mali ajibu lana wa amsa mana wa lakum al-ajra min Allah wa sawab fa jaba sayyidina radhiyallahu anhu bi qawli shaw janati ilam kasani anna wujuba sawmi shahr ramadana بعينه لازم لكل مكلف. وتن رملانا لازميني فرلاني قدك مكلفي معلق في رقبتي أرات يا ويا إنسا لا ينهد عنه ولا ينهال باسلي رمر بيسو قبا ولا يباه في دري إلا للناس ناكلين كو نافلين نا ناكل الأسليكو ولا يباه في دري بهلة شاروان با إلا ناكل الأسلي سيغا ناكلين أسلي كالإلة التي ذكرها الله يا زائي أتشي wani ya kari azumin ya yi amfani da shi shi ne naƙilul asali ya ce min maradin kamar rashin lafiya wa safarin ko tafiya wannan za su yi azumi za su yi shan ruwa amma safaru shi tafiya fa ma'lumu indal muslimina sananne ne a wajen musulmai min jaziyalata wa musafatu qasarin da tafiyan qasaru wanda inda tafiyar ta kai mil 48 musafatu qasarin jina a malikanci za iya shan ruwa almushtarad fi wanda aka sharadanta wa gairihima da wani tannin shurudi daga cikin sharadai wa mal mardu amma rashin lafiya fa ya talibu iftilafin ya saba da sabani daban-daban na al-abdan jiki wala nadilu bi tafsilihi ba za mu tsawaita wajen rarrabe shi ba anan iz laysa al-maqsuda ba manufan kenan ba fa in kanat al-illatu idan illan ta kasance he idatul mali shine tozartar da dukiya almanhi anha wanda akana fale yanzur to mutun ya duba in kana ya kasance idza tarakaha idan ya batta hatta yukmal sawma ramadana yafsidu har in mutun ya cika wata ramadana zai baci fala yubahu law fiha ba za a halatta masa aikin ta ba al-mawdi lib dari wajen cedda ciyarwa fa in fa'ala in ya aikata wa abdara ya ci fala ilqabau zai karai wa kafaratu kuma zai kafara wa in kana idza taraka amma in ya bari tafsilu wa tahlaku zat da zai baci kuma za ta halaka fai bahu la wal fidru za alata masa ci la li hadimati aikin da aka bar masa ajiyan kenan za zai lajal hadimati saboda hidimar sa lakin sai dai idza lam yaqdaru ala hadimatin in bai da yiko akan hidiman wa sai mun yana azumi bayan kana lahu qudratun yana da kudura falai bahu lahu fidru bai halatta ya sha ba haza wannan amun fi kulli filin wannan a game yake cikin dukkan wani aiki wa amma mas'alati zar amma mas'alan nan na noma alazi zakara wanda aka ambata amma da dirasa ko falai bahu fidru lahu bai halatta ba liannahu la yafsidu domin baya baci walau baki aksaru min sha'arin ko da yafi wata guda kama huwa ma'lumu inda al'am wal khas kuma inda abin yake sananne a wajen ammawa da khasawa fadalan ala ayyam la qalilati balle karamu kwanaki allati zakartum wanda ku ambata faman abdara duk wanda ya sha bi filihi lahu da yake sa fala ilqada zai karai wal kafaratu kuma zai sharuwa ai zai kafara wa huwa asin ya zama mai sabon Allah muntahakun li hurmati shari ya keta alhurman shahr wata ramadana allati la tabau wanda ba a halatta sha illa bi wujudi lailati sai an samu illa allati zakara shari wanda manzalla shi ambata wahi ibatul mali ya zama tozatar da dukiya wayan munfiyatun huna an kore shi wa mal hasadu shi saran falanzur sahibu dari shi mai noman ya duba in kana idza tarakahu idan ya bari la ya khafu halaku baya tsoron halakan bisu kudi da sarensa la shiddatin yafsi saboda tsananin bushewansa aw bi imratin ko kuma da horon wani abu mutahaqiqu qui wanda ya inganta wajen abukansa fa taruku ya bashi wai tamada ya zarci ala saumi akan azininsa fa inna hasadu domin saransa ma haza tare da wannan wadahu ya jawo shi labarin zuwa ga shan ruwa fa alayhi alqabau to zai ramuku wal kafaratu zai kafara aidan kuma wa in kana ya khafu alayhi tarki yana jin tsoro wajen barinsa mimma sakarna cikin abin da muka ambata fa yajuzu lahu alfitr ya halata sha la ajli khidmati lahu saboda khidmansa wa ma qawlukum amma fadinku ya qadaru an yuajiru alayhi yana da iko a biya shi haza wannan idza kana alajiru kafiran idan mai ma'aikacin ya zamo kafiri ne wa ma in kana musliman in musulmi ne fa hukumuhu hukuncinsa wa rabbu zari da ubangijin nomansa wanda daidai ne bala ibahu lahu fitr ba halattar masa da shan ruwa ba li ajali khidmati saboda khidmansa illa idza lam yajid ma yasuddu bihi ramqahu sai dai in bai samu abin da zai toshe hanya abin da zai hana shi rayuwa ba fi zalika lokaci wannan lokaci idza taraka alkhidmata idan bar wannan hidima wasara hukuncin sai kasance mimman tahallul maitatu wanda hukuncinsa ya halatta mutum a ce tahallul maitatu an halatta da mushe saboda tsanani fa inda haza to a wannan lokacin yubahu lahul fitru ya halatta ya sha lihidimati saboda hidimansa wa illam yasil ila halatin in kuma bai hadu da wannan halin ba allati zakarna wannan muka ambata abdara zai yi sha lihidimati saboda hidimansa amma fa alaihi alqabau yana da karayin azmi wal kafaratu kuma zai yi kafara wa huwa asin kuma ya saba wa Allah wala zunu yasilu ila hadhihi alati ce bana zatan kuma zai riske wannan gurin allati zakarna wanda maka abata illa fi waqtil ju'i shadidi sai dai in lokaci ne lokacin yunwa wala ju'an al-yawma fi sidrina kuma babu yunwa a cikin wannan lokacin fi sidrina a cikin tafiyar mu walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fa haza wannan huwa dariq wallazi yajibu sulukahu hanyar da ya kamata a bi kenan wasiradu shine siradi allazi qala subhanahu wa ta'ala wanda ubangije fada fattabi'u kubishi wa ma mayujadu bil fatawa amma abinda ake samu cikin fatawa fi qiyasatin na qiyasi allati la asallaha wanda bata da asali sahihun ingancacce fahi binati dariqi ita ma tana hanya ne allati na hadi qauli wanda aka yani wala tattabi'u subula kar ku bi subula wato hanyar da bai dace ba kenan fatafarqukum an sabili kenan inta min illahi alaina yana daga cikin abin da shoti yani ya rubuta ma muhibbina masai musaidi Muhammad ibn al-Mushri radiyallahu anhu alhamdulillah zamu tsaya na za mu shiga babin kwatan dukiyar mutane ko muharebai Allah yake اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار اللزم صلاة تملا الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بيد ما في الإمكان وحيد الأحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله فاتحة.